ranar Juma'a da Latin ga watan 12 na shekara 2016 aka buga wasa guda ɗaya ɓangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 19 ga yadda wasan ta kaya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paul City ta yi canjar biyu da biyu tsakanin ta da Everton a ranar Asabar ko wanda ta kasance rana ta ƙarshe a shekara 2016. Wannan rana ne tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Manchester United ta Alan Ferguson take murnan cika shekara 75 a duniya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea kuwa ta samu nasarar dokin Stoke City ne da ci 2-0 a kan Leicester City. Ta doke West Ham da ci 1 mai ban haushi. Swansea City ko ta sha kashi ne a hannun AFC Bournemouth da ci 3-1 yayin da Southampton ta sha kashi a hannun West Brom da ci 2-1. Bournemouth kuwa ta lallasa Sunderland ne da ci 3-1. Liverpool ta sha Manchester City 1 da babu. A jiya kuwa ɗaya ga watan Janairu na shekara 2017 Watford ta sha kashi a hannun Tottenham da ci 3-1. Arsenal ta doke Crystal Palace da ci 2-1. A yau kuma za a dawo ci gaba da wasan na Premier League mako na 20 inda aka juya a wasan gaba ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Middlesbrough za ta karɓi babunkin Leicester City yayin da Manchester City za ta buga da Bournemouth. Sunderland kuwa za ta fafata ne da Liverpool yayin da Everton za su karɓi babunkin Southampton. West Bromwich kuwa za ta fafata ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hull City. West Ham za ta babunci ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Manchester United ne yayin da a saman teburin kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea take jan ragamar da maki 49, Liverpool tana mataki na biyu da maki 43, Arsenal kuwa ta hauro ne daga mataki na hudu zuwa na uku da maki 40. A ƙasan teburin kuwa Sunderland tana mataki na 18 ne da maki 14 yayin da Hull City take mataki na 19 da maki 13. Swansea City kuwa tana mataki na 20 ne a ƙasan teburin da maki 12. A Najeriya ko shirye ya fara kankama na gasar cin kofin kakakin majalisar dokoki na ƙasar Right Honorable Yakubu Dogara wanda za a sa a jihar Bauchi. Idan muka dawo ɓangaren hada-hada da sayen wasan ƙwallon ƙafa na duniya ko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United tana zaurin ɗan wasan Atlantico Madrid har guda biyu. Dan wasan shi ne Antoine Griezmann na ƙasar Faransa da kuma Saul Niguez. Wannan jadawalin kudin da za su Manchester za su sayi wannan 'yan wasa ya kama fam miliyan 145. Har ila yau mai horar da ƙungiyar ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana da buƙatar mai tsaron baya na Real Madrid mai suna Pepe. Ita kuwa Chelsea ta ware zunzurutun kudi ne har fam miliyan 2 domin sayan mai tsaron baya na Southampton mai suna Vardy wanda Manchester City take zawarcinsa. Barcelona ta shiga zawarcin Sergio Aurier daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG. Ita kuma Juventus United na ƙasar Italy ta faɗa neman ɗan wasan Real Madrid mai suna Isco. Marseille tana shirin sayan mai tsaron gida na FC Porto mai suna Iker Casillas. Manchester City na neman Holger daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich. Insha Allah.
Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.
Dandalin VOA.